Taron muhawarar bainar jama'a kawancan kungafen na kungiyoyin kare haƙƙin mata ya shirya domin tantaunawa akan wannan sabon al'amari da ke fayyace illolin da taɓarɓarewar tarbiyya ta haddasa da kuma irin barazanar da hakan ke yi wa zamantakewar al'umma. Hajiya Fatima Madam Kako ita ce shugabar kawancan na kungafen.
Duk wanda yace lalaci yace batsa ya kai ga ciwo, mu hani kenan kai wannan conference a buskan wannan tarbiyya ta ya kankana. Kuple a duk wanga ciwo da ake ce ma na zamani ciwon sida, tunda suna kama shi da su dauki ciki su zubda ko kwanin ta dauki ciki wurin aihuwa ta yi tsarin yoyon tsari, kaga duka cikin wannan tahiyoyin lalacin wannan ne na ƴan mata.
Zurewa amfani da shafukan sada zumunta na daga cikin manyan dalilan da aka gano cewa suna ingiza matasa rungumar ɗabi'un da ke jefa su cikin haɗarin kamuwa da cututtuka makamantan sida. Inji Hajiya Nafisa Agada da ke ɗaya daga cikin mahalarta wannan muhawara.
Wannan nasara yake sama resources su hadda su suka yi contribute a lalacewar iya mata, hadda su suka shiga suka lalace. Kuma kai ni dai sai in ce hadda mu uwaye ma, sai kaga uwa mace tana can tana wani aiki diyar take kallon siri, ita za ta zo ta kwatanta mata abin da ake yi cikin siri. Yara sun lalace su komi so suke yi. Baka da gashin wani kace kai gidan kai kitsan wani, yara kanana suna ganin kamar yara abukan su sun yi su abin duniya, suna so su iske musu. Kaji kuma abin da ita representant kin sida ta hudi tace yanzu duka kankanin yara sune suke dauke da wannan ciwo, kuma manyan maza latijawa su suke sa musu. To yanzu ku journalist ai ku zuku diba ku gani daga ina wannan masifa ta.
Ministar cigaban mata da kare haƙƙin yara Hajiya Zainabu Elbak Adam ta bayyana cewa tuni gwamnatin Niger ta yi nisa wajen neman hanyoyin da za su taimaka a takawa wannan matsala burki.
To gwamnati gaskiya bai kwana bisa wannan. Duk irin wannan abu na asha da ake gani cikin rezo sosiyo, ana nan ana nazarin a ga yanda za a yi a hana shi ko kuma a rage shi. Kuma uwaye sai zamanto su kama tarbiyyar ɗiyansu daga gida tarbiyya ke farawa kafin a kai shi lokal, kafin kuma rariya ta dauke shi, tunda tarbiyya ma cikin rariya kwasar ta suke kai gida. Mun shaida mu masaru da shi abu da suke kawo kokari cikin Niger, mun shaida ma duk wasu kungiyoyi da ke kana su kokari bisa tarbiyyar yara, mun shaida ma uwayenmu ɗan uwanmu malamai muka ce a kama saboda wannan abu ya zamanto abu ne wanda za a samu ko ba a takwata-kwata ba a hana shi ba ya dai rage.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mata ta kan kwada shi, mata ta rera shi, da rera ya suke fashi tulaka, da rera ya suke fashi tulaka.